بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توجيه بدر كراتو عند سالا يوزا متاش سابون بايبي شباب في الأذان والإقامة بابي جميل كيران صلى دا إقامة al-adhan da yawa haka jama suna cewa adhan wannan dalge ne da an kun kadi ba al-hamza babu madda bisa gare ta to me kai ka janta adhan ka sa madda ga al-hamza inda babu madda ka sa kayi dalge inda adda madda ka cire shi ma kayi dalge yana daga cikin common mistakes inda ake yi na karatu wanda mutane ba su kula da shi inda babu alif ka sa kayi dalgi inda adda alif ka cire kayi dalgi inda babu ya'un kassa ya'un duk ba maddodi bane kayi dalgi inda adda ya'un ka cire kayi takasiri kayi dalgi inda babu wa'un wa'un kassa wa'un kayi dalgi haka inda adda wa'un ka cire duk dai dalgi ne waɗannan duk common mistakes ne na karatu na ake gano wanda yake karatu da wanda bai yaba wanda ke yawa karatu hawan kaura tunda to wurin karatu ka kasa karanta nasi daidai ana tunanin ga mallami ka karanci abin nan dan ba ga mallami don in ga mallami ne shi dai mallami bai karanta ma shi haka nan sannan in ma ka karanta in gaban mallami ne zai yi ma gyara bai kyale ka da wannan don haka mutun yana dalge ga karatu shi ka nuna ba ga mallami yayi karatu ba mallamin littafai ne ka tai ka sau littafi ka shige ɗakin matakka duwa da kwanya ka ta nuna ma sai ka toka da mutane hauka na farko kenan sannan na biyu daga cikin abin da ke karya mutum mai almajiri ko mallami shi addalge ga karatu da ka karanta ba daidai ba to wanda adda ilimi da bakin ran da bakin lokacin yayi losing confidence ga sauraren ka domin wanda ya karanta nasi ba daidai ba ina haka tunani ya fassara shi daidai don haka bai ma bukata ya ji fassarar da zaka yi bakin sannan tashi dai zai ta yata ya san kai ba mallami bane kuma ba ku kula da wannan ba sai ka iska mu mutun yana karatu zabban takeici yanzu karatun ga da zani ya kamata a ce ɗaya na dauko risala ɗaya yanzu na hakan ga abin ga ya kamata ko da minti 10 na ko 20 na dan daddaka ko da bi guda ga abin da zan karantawa balle duk ina zan ciyon kai na kamata duk inda wani sharhi yake na risala wanda hannuna ka iya kaiwa a ce na samu shi in gami abbayanin da malamai sun kai waɗan mina ya daidai waɗan mina ya kore sai in yi arabin ni ko in na taho ga abin da zan haka ya kamata in an kace za ka karatu amma ka zo ka ɗauko littafi karatu za ka yi nasiha za ka yi cikin mutane ko wa'azi kana karatu ga da ka san an sa mutum lasa amai lasa amai yana da daɗi to kamar an ba in ya muri magana jari ce an ce ya karanta kuma malami yake ka karya karatu da jin dalgen ka ba shi wani bai kuma sauraren ka ya bar sauraren ka ya san ba malamin ba ko san abin da aka yi ba don haka ya kamata mutun ya daddaka abin da zai yi kafin ya taho musamman mai public address wanda zai fuskanta mutane sai ya daddaka ya karanta daidai ya fassara daidai ya yi bayani daidai tare da taimakon Allah shi kure an san yana tahowa akwai abin da aka ce ma kure akwai abin da wannan rashin sani ne duk wanda yazo ya ce babun fil adhani to wannan ba kure bane rashin sani ne an san baka yi karatu ba baka yi karatu baka san kaidoji na karatu ba amma in ka zo wata rana ka fassara wata kalma ba daidai ba ko ka zo bayani ka yi ba daidai wannan shi a kure kure yana iya tahowa anytime akwai ma san da haka zuwa faɗin wani abu sai a samu sabqul lisani ga abin da ka so faɗi amma sai sabani ne ya fito ga harshen ka shi ake kira sa ana samun sabqul lisani ana samun sabqul qalami ga marubuci marubuci ya rubuta abu in yazo ya mai makem shi ba haka ya so rubuta ba amma gashi kuma shi sabqul qalami hakan ga ka faɗi abu ba haka nan ka so faɗi ba shi sabqul lisani don ana samun su ga kowa amma dai shi mistake inda rufu'a take ka sa fataha inda fataha take ka sa rufu'a da masu shi wannan kaga ba kuskure na barashin sani ne baka karanta ba to Allah ya shiryar da mu so you have to be very careful ga abin ga babun fil adhani wal iqamati, babi game da kiran sallah da iqama. Al adhan lugatan huwa al i'lam, sanarwa. Sanarwa ta komi ga lugar larabci, shi ya adhan. Wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu. Adhan ka gani, wa adhanu min Allah ay i'lamu min Allah, sanarwa daga Allah, ba sai kiran sallah ba. Lugatan adhan bi ma'ana i'lam, yana nufin sanarwa. To amma ga istilahi, ga shari'a, yaren malaman shari'a an kace adhan shine al-i'lamu bi dukhul waqti as-salati, sanarwa game da shigowar lokacin sallah. Bi alfazin makhsusa da lafuzza ke banta tu. In ka zo kana cewa lokacin sallah ya, lokacin sallah ya, ana cewa kai azan, madalla sai kai amfani da lafuzzan nan da shari'a ta yi amfani da su, lafuzza ke banta. To sanarwa game da shigowar lokacin sallah da lafuzza ke banta tu shine azan, sanarwa shigowar lokaci. Iqama kuma daga qamana, iqama tsayar da sallah, shi kuma abin da ake tsayar da sallah da shi, da jin Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah, sallah ta tsayu. Shi yasa ma cikin ta ake cewa qad qamatis salatu, haqiqa sallah ta tsayu, ka gani shi ya iqama shi ko. To kiran sallah da iqama shi ya abin da zamu bayani yau, ko hukuncin su da kuma sigogin yadda ake yin su. Yace wal adhanu, kiran sallah wajibun wajibi ne fil masajid, cikin masallataiya, don masallaci ginanne inda ake sallah. To kafin a yi sallah ta farilla, to wajibi ne yin kiran sallah, don haka kiran sallah wajibi ne. Wal jama'atir ratiba, da kuma jama'a waɗanda ke jeranta sallah, ratiba jeranta abu, duk jama'a ko da ba su da ginannin masallaci. Kamar a ce misali, ƴan kasuwa ga inda su haka kasuwanci, to inda lokacin sallah suna taruwa nan su yi sallah, amma ba masallaci ne ginanne ba, kuma duk salloli biyar suna yi, to kaga jama'a ratiba kenan. Ina fatar kun fahimta. To duk masallaci da jama'a ratiba masu jeranta hamsus salawatin nan, to yin kiran sallah wajibi ne gare su. Kaga kenan mi a hukuncin kiran sallah wajibi, inda jam'i za a yi. To wasu malamai sun kace ko da ko kubtattar sallah ce, sallah wadda ta kubce za a ranka ta, to ita ma an wajabta a yi mata kiran sallah. Sun kace a'a, wadda dai hadira dai wadda ake cikin lokacinta ake wa kiran sallah. To mi addalilin wa'in sun kace ko da kubtattar sallah, saboda abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sun dada wurin yaƙi, dare yayi kusan jijjihi sun gaji, sai annabi sallallahu alaihi wasallam an kai ga wani rafi, annabi ya ce a tsaya nan a huta. An ka tsaya, ya ce to za mu kwanta, kai Bilal kakka ya kwana, ka tsaya ka kullum mana da jijjihi. Yan alfijiri ya bullo ka tashe mu, ya ce tau. Sun ka kwanta, Bilal ya jingina ga sirdin raƙuma Abubakar, shi ma sai kwana ya ɗauke shi, ba su halka ba sai da rana ta hito. Rana ta fara bugun fuskan manzon Allah, shi ya fara falkawa. Ya falka, ya ce Bilal kaga an kai, ya ce Ubangiji nan da ya amshi rayuwar ku, shi ya amshi tawa. Akwai sauran magana shikenan. Annabi ya ce to akwai shedan garahin ga mu ƙara ba gaba. An ka ƙara ba gaba, inda babu shedan sun kai arwalla, an kai kiran sallah. Kaga yan lokacin ta ya wuce, an kai kiran sallah an kai ta. To shi a hujjar masu cewa ko da qada'i ce, in dai jam'i za ku yi, to an wajabta ku yi kiran sallah. Fa amma rajulu, to amma mutum, fi khassati nafsihi, ga keɓancin kansa, shi ɗaya zai yin sallah, ba jam'i za a yi ba. Fa in adhana, in ya yi kiran sallah, fa hasanun, abu ne mai kyau, kaga mustahabbi kenan ga haƙƙinsa. In bai yi ba kuma kaga babu laifi. Amma dai masallaci da inda ake jam'i ratibi, to wannan su awajibi gare su yi kiran sallah. To kiran sallah ɗaya yake da sallah, ba ɗaya yake da sallah ba. Sallah ita an ka sharɗanta ba a yanta sai da tsaliki. Kiran sallah ko babu alwallah ana kiran sallah. Amma dai a yi arwallah, mai kiran sallah ya yi arwallah, shi ya fi cika. Wannan sifa ce ta kamala, ga kiran sallah. Amma da mai wanda bai da alwala ya kiran sallah yayi. Sannan in ana cikin kiran sallah ya halatta a yanki ayi wata magana ko bai halatta ba. Ya halatta. Ga kiran sallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kai, do Allah bari wasan nan kaji yawa wani yaro magana sai ya dai ci gaba da kiran sallah sai ya halatta. Ya halatta bai lalata kiran sallah don ba a hana magana ga kiran sallah ba. To abinda an kaso kiran sallah tsaye saboda murya ta fi tafiya kuma a fuskanci alƙibla sai dai in an ka kai ga hayya alal salah hayya alal fala to sai mutun ya juyar da fuskar sa banda gangan jikin sa kamar ga alƙibla nan kana kiran sallah to in kanka sai ka juyar da fuska dai ka gangan jiki tana nan wadda take hayya ala sala hayya ala sala hayya ala falah hayya ala falah sai ka juya yaminan wa shimalan sunna ne hakan ga kuma sunna ne mutun ya sa yatsa ba ta hin hannu ba ba haka ba yatsa wadanga manuni sai ka sa ka ruhe wadan kusahin kunno sunna ne don haka yanda akai da microphone tunda microphone na iya saukuwa ga taguwa sai kai haka wadani kasa microphone sai kai haka don ka raye wannan sunna me ai hikimar dadi yatsa saboda nan kusahin ga iska na heta to heta iska yana rage mu murya heta amma in ka dadi su murya ta heta sosai annan mai kiran sallah ya bude baki sanarwa ce ake yi mai kwana da wanda ya shagala da wanda hankali ne ya dauku ana sanashe su lokacin sallah to in kai abin Allahu akbar wanda accan bai jimi a wannan kiran sallar ka don haka mai murya kuma ya bude murya mutumin da in ya rare ko babu loudspeaker yana kai kilomita 3 mil 3 he haka an kai sun mai kiran sallah ya tattake balle yana daga loudspeakerki sai a tattake a rari ka'in da na'in daga ya kamata daga ya kamata bai wata ta Allah murya aji na ganin sanda si da attahiru na cikin kurciya ta yana izala wani wa'azi da an kai wa'azin gindiri gindiri cikin Adamawa state gindiri wani wa'azi da an ka zo yan dari ka son ka ce ba ka zanna yan an ka zo wa'azi an ka ce ba ai yahi zafi an ka ce ba ai ya kai shehin gindiri wallahi in baka bi Allah ba Allah na yaba mi zamanin shehu shagarina gwamnatin da ba ta gudun juyin mulki gwamnatin da ba ta gudun tawayen talakawa shugaban sarkin har abada mai cikakken iko subhanallah to nan sai ka ji loudspeaker tana wada barewa kamar barewa za ta yi sannan yana cikin kurciya ta yi kaji ana bisa gaskiya Allah ya shirya shi mu tsare mu nahima to haka an ga so mai kiran sallah zan sayyitan mai murya kuma mai murya mai kyau kiran sallah ba gado bane ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fatahu makka da anka ci makka mutane sun ka musulunta ko sai anka tai hunain dan nan makka sai anka wuce hunain da anka dada hunain lokacin sallah yayi ana kiran sallah sai ga wasu yara matasa sai ana kiran sallah suna bi annabi na jin su to cikin su sai yaji akwai wani yaro mai zaki murya sai ce a kira yaran nan yace ku wannan ku ya injiya an kai sai an kai ga Abu Mahzura yace wannan ne sai annabi ya zanna sai ya koya mai kiran sallah sai an kai mai ladani nan makka don haka ya nuna kenan mai murya mai dadi ba mai gardan goma tunna kiran sallah kamar na gina kuka umbo kiran sallah wasu na kukan nagi wasu na kukan karnuka wasu gashi nan dai wani can garin mu wani iya Allahu amba shedanci da zalla duk kira sallah na hayya lal ko mi ji ka wani kira sallah to abinda yasa kira sallah an canfa shi mutanen Hausa sun canfa duk mai kiran sallah bai arziki in dan sarki ne bai sarauta don haka sai an kai neglecting ne sai walakantattun mutane ka kiran sallah wani tsohon dan kokowa da tsohon dan dambe da tsohon barawa yan sun tuba sun tsufa to su ka kiran sallah don haka babu ilimi sai su yi ta hauka amma kiran sallah mansubi ne mai daraja to mu tafi wa amma rajulu to amma mutun fi khassati nafsi ga kebancin kansa in shi zai yin sallah shi kadai fa in adana in yayi kiran sallah fa hasanun abu ne mai kyau fa in bayye ba fa fala ba asa babu laifi wala budda lahu min al-iqama amma ko shi dai zai sallah babu makawa gare daga iqama ita take iqama wajibi ta jazaman ta biyan jakin kuto ko shi dai zai kaga ashe ya nuna iqama ta fi karfi bisa ga kiran sallah wa amma al-mar'atu amma mace fa in aqamat in ta yi iqama fa hasanun abu ne mai kyau wa illa in bata yi ba fala harj babu lafi akanta ta dami bin bambanta mace da namiji ga sallah ba bambanci ko wuri guda inji Imam al-Albani tsakanin mata da maza ga sallah umarni guda annabi ya ba mata da maza ya ce sallu kamar ra'aytum muni usalli ku yi sallah kamar yadda kun ga ne ina sallah babu inda an kace su bambanta in mun ka shiga babin sallah na risala za ku ja ce katta ya sallah irin ta namiji ta game jikinta kamar inda an kace a bude in ka tsaya ba an ce ka bude kafafunka ba to ita mai risala ce ta game jikinta to dan me duk wanda annabi ka sallah haka na an kace maza da mata su yi sallah babu ko wuri guda inda an kace inda bambanci yake haka in dai namiji an ce ya kama wujuban to ita ma wujuban ta ya kama to wala yu'adhinu mutum bayyin kiran sallah li salatin domin wata sallah qabla waqati haga banin lokacin ta sharadin kiran sallah sai lokaci yayi ba a kiran sallah kafin shigowar lokaci ko wace sai lokaci yayi sannan a yi kiran sallah illa subha sai fa sallar subahin ita dai ya halatta awa kiran sallah gabanin shigowar lokacin ta me lokacin farko na sallar subahin bullowa alfijiri to kaga ita ya halatta a yi mata kiran sallah gabanin alfijiri ya bullo sai ya ce fala ba as babu laifi an yi adhina laha shladan shi kiran sallah ga sallar asuba fi sudusil akhir cikin sudusi na karshe min al-layli na dare in ka raba dare gida shida to sudusin nan na karshe kaman mu dauka karhe 7 rana ka faduwa go karhe nawa taka alfijiri ka bullowa biyat to bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar kaga awa goma kenan mu ɗauka awa goma a gadare ko tsakanin haduwar rana zuwa to sai ka kasa shi shida goma in ka kasa shida nawa kenan kaga awa ɗaya da guntu to mu ɗauka awa biyu haka misali to kaga kenan awa ɗaya da guntu na can ƙarshe shine sudusi na ƙarshe to ai an kai mata kiran sallah cikin sudusi na ƙarshe babu laifi amma dai abinda ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana da ladanai biyu masu kiran sallah ga sallar asuba sannan sallar asuba ita dai aka wa kiran sallah biyu in bancin ta ko ce sallah kiran sallah guda aka yi mata har juma'a to ai an ka zo bilal shike yin na farko abdullahi ibn ummi maktum makahu shike yin na biyu Bilal da kayan na farko shi kayan as-salatu khairun minan nawm domin sanarwa ce sallah ta yi alheri daga bacci kaga ta yadda masu bacci ne da zaburar da su tashi sallah ta yi alheri to na biyu an yi na farko mutane sun tashi sun yi alwala wasu kila har sun iso masallaci wasu na can suna nafila na biyu kaga bai da as-salatu khairun minan nawm in kai as-salatu khairun minan nawm kiran sallah na biyu zan dalge don mutane sun riga sun tashi ai don mai kokari ya tashi sannan to sai mai bada labari yace babu komi tsakanin kiran sallar Bilal da na Abdullahi ibn Ummi Maktumin illa an yanzila hadha wa yarqi hadha wannan yana saukowa wannan yana takawa shi ma ya hau ashe ya nuna yana saukowa ashe kiran sallah bisa wani abu tudu aka yi ne hikima haka nan murya ta hita hiya ina fatar kun fahimta sai a samu wani abu tudu ladan ya taka sai saka ga masallatai ai ana tudu nan da waje wanda ladan ka taka yayi kiran sallah to yanzu da zamanin lasfikokin ko akwai bukata haka nan ko babu tun daga lasfika tun da dama dai don murya ta tahe ne sana ko iyaka dai mutum ya bude ladan ya bude baki ne to shine Albani in kun ka diba tamamul minna yace abinda ya kamata ya zan tsakanin kiran sallah farko na biyu gurgudun rubu'in sa'a rubu'i minti 15 tsakanin interval din da ya kamata a samu tsakanin kiran sallah farko da na biyu minti 15 ashe yanzu ɗan alfijiri na billo a ƙarhe biyar tun ƙarhe hudu ko uku da rabi kai kiran sallah to kai dalge an tazarar da a tsakani ba yawa gare shi ba don haka ga cewa sudusi na ƙarshe bai yi ba don akwai awa guda da wajen rabi kusan rabi sudusi na ƙarshe to in kai kiran sallah a shi yasa kaka jin wasu tun ƙarhe hudu suna kiran sallah wannan ba daidai bane risala sun kai ba daidai bane Allah ya gafarta mishi to ina yake wal adhanu to ga siffar yadda ake yin kiran sallah nan sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar kiran sallah ya kaso kashi biyu akwai kiran sallah mai tarbi'u takbiri tarbi'u daga arba'un an ka samu tarbi'i kabbar bari hudu farkon kiran sallah sannan akwai wanda adda kabbar bari biyu to in mai kabbara hudu za ka yi to sai ka rinka hada kabbara biyu cikin numfashi guda ka yi su Allahu akbar Allahu akbar sai ka tsaya ka numfasa ka ka hada kabbar bari biyu Allahu akbar Allahu akbar ka hada biyu ka kabbara hudu kenan sai ka ci gaba da ashhadu an la ilaha illallah amma in kabbara biyu za ka yi to baka hada su sai dai kai ko wace daban Allahu akbar Allahu akbar sai ka ci gaba da kiran sallah in kabbara biyu za ka yi kowannen su ya inganta sannan akwai mai tarji'i akwai wanda bai da tarji'i mai tarji'i shine tarji'i daga raja'ana maimaitawa bayan kai ashhadu an la ilaha in ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka sassabta muryarka ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to sai ka saki maimaita shi da sauti mafi daukaka ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga tarji'i ka saki maimaita shahada ta yin din guda biyu kayata da sauti wanda bai daukaka kan maimaita da sauti madaukaki shi at-tarji'i annan in kana so baka yin tarji'i da ka kare kan barbari ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka wuce ciwo kaga bai da tar kowannen su ya tabbata ga sunnata annabi sallallahu alaihi wasallam kowani to sai yace kiran sallah ga yadda aka yi na Allahu akbar Allahu akbar sai ya kawo mai kalmomi biyu mai kabbara biyu sai ka sassarta murya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah thumma turji'u sannan ka maimaita bi arfa'a da mafi daukaka min sautika daga sautinka awwal marra na shudin farko sautin da kai ashhadu an la ilaha illallah sai ka maimaita su da sauti mafi daukaka sai ka ce ashhadu fataqul sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an kaga ashhadu an la ladin nan ta farko ita dai zaka waja ita ba ita ma ba wani ja mai yawa ba abin madu dabi'i ko ashhadu an la illa to lamun ta biyu ta ilahun bata da madda ilaha don kalma guda ta in kace ashhadu an la ilaha illallah kai dalgi mun yi hutun cikin iziya ba a jan lamun din nan ta ilahun ilahun kalma guda don haka bata da madda ashhadu an la ilaha illallah ilaha illallah in kace allah ilaha illallah dalgi ina fatar kuna bi sai allahu illallah kaga allahu me abin bancinta da allahu dai tafkhimi sai an fakhama ismul jalala ashhadu an la ilaha illallah, sai kai tafhimi ka dan cika bakinka haka ka kaurara. In ka ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai babu. In ka sa la dai baka yi tafhimi ba, baka kaurara ba, ba kaurara ismul jalala ba, ya zan lamun ta korewa. Babu, na tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai babu. Kaga banna ta ga muku. To akwai wanda ya yi wanga muni, ashhadu an la ilaha illallah, na tabbatar da babu abin bauta da gaskiya har zuwa ga Allah, har shi Allah ba abin bauta yana da gaskiya ba. Shi amma ana ila dhahabu Muhammadu ila suki ila, har ga Allah, har shi Allah ba abin bauta yana ba. Kaga wannan dalgi yayi yawa. To sannan mamakin na kai tun harko illa mi awu ya fadinta a mai shi ta ila, ashhadu an la ilaha illallah, kaga ka cire shadda. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna, nunun mushaddada da mimun mushaddada duk inda suke duniya sai an yi musu gunna, duk inda suke nunun mushaddada. Don haka in ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka kai dalgi, nunun mushaddada baka bata haƙinta ba, baka yi gunna ba, sai ka yi gunna. Ashhadu anna Muhammad, ga nunun mushaddada nan ga mimun mushaddada Muhammad, duk sai ka yi gunna. In ka ce ashhadu anna Muhammadar rasulullah, kaga dalgi biyu. Anna Muhammadan rasulullah dalgi uku, baka yi gunna ba ga anna, baka yi gunna ba ga Muhammad, sannan baka yi idgami ba Muhammadar rasulullahi, dar ga ra'un nan da shadda, Muhammadar rasulullahi idgami za a yi. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah, shi yasa daga cikin sunnonin kiran sallah ba a sauri. In kan ga mutum na sauri ga kiran sallah, bai iya kiran sallah, ba a sauri ga kiran sallah. Iqama ake wa sauri, ita ma ba sauri wanda ke kawo lahani ba, amma shi kiran sallah da natsuwa ake yi. Ko babu komai, wasu na can an ce sai koyi da kai, to babu ko nisantawa, shadu an la ilaha illallah, shadu an la ilaha, wai iya koyi da kai haka nan. Sannan kaga tunda Allah ya jarabce mu yanzu da lokaci na yawaita masallatai, ga su nan kusa da kusa, kuma kowanne da lasifika, to mu mutunta addini. In ba mu mutunta su ƴan uwanmu da a wasu masallatai, to mu mutunta addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya sunnanta wanda ya ji mai kiran sallah, idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu, ba a faɗi kwatancin. To yanzu ana kiran sallah, tanki an fara kiran sallah, ya kamata ba su ƙare ban nan ma abu lasfika ai, to wanne za ka koyi da shi? Ka gani, sai a yi hankuri, in sun ƙare tun duk kiran sallah minti nawa ne, in sun ƙare sannan nan ne yanga su ko su yi shi a ƙa'ida, amma can sun fara nan kuma ku fara, ba a mutunta addini ba. Ina fatar kun fahimta. To ina yake, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya ala sala. To kuwa di ba hayya, kaga ha'unta huruful halqiyya ba, hayya ala, in ka sa ha babba ka yi dalgi, in ka ce hayya, a'a, hayya ala sala, ya'un tana cikin waɗanda ake wa gunna. Naga in ka ce hayya ala sala, ka yi dalgi, ba ta da gunna. Hayya dai, hayya ala, ala kuma ka gani ainun ce ba alhamza ba, in ka ce ala ka yi dalgi sai ka ainun. Hayya ala sala, sadun tana daga cikin haruffan da ake wa tafhimi, in ka ce hayya ala sala ka cire sadun ka sa sinun. Sala ƙonewa, ko ya sauri zuwa ga ƙonewa. Sai yasla naran zata lahabi, ka gani sala, ko kuma sala mahaifa, ko ya zan ƙonewa, ko ya zan mahaifa ta dabba, duk ana kiran sala. Don haka sadun ne. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Ga ha'un can in kace fala baka yadda ha'un nan ba to kaga ta kuri kasa irin na salatu to in kasa falatu ya zan daji ko gaggazuwa ga daji sai mu ce ka tai kai dai dai kai hayya alal falah hayya alal falah to fa in kunta in ka kasance fi nida'is subh ga kiran sallar asuba zitta sai ka kara hahuna anan in ka kai ga hayya alal fala sai ka kara da as-salatu khairum minan nawm kaga abu uku annan as-salatu sa'dun sai ka yi tafkhimi to salatu lamun din nan ta salatu ba ta da madda As-salatu khairun minan nawm As-salatu kawai Khairun, khairun, khairun As-salatu khairun Ga idigami nan Khairun kuma bi gunna Tunda mimun ce mushaddada As-salatu khairun minan nawm Ga wani idigami nan Minan nawm ga nun na mushaddada ita ma sai an yi gunna as-salatu khairum minan nawm don haka in za ka tsaya kai kiran sallah da an ka ce ko za yi kai sauri to wajen mutun na sauri cikin kiran sallah don bai yi kiran sallah ba ba a sauri ga kiran sallah as-salatu khairum minan nawm la taqul dhalika kakka fadi as-salatu khairun minan nawmi fi gairi nida'is subh in ba ga kiran sallah asuba ba gare shi dai aka as-salatu khairun minan nawm Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah barratan wahidatan shudi guda shi la ilaha illa ba mai mai ta sau biyu to wannan shine lafazin kiran sallah kamar yadda ya kawo nan kiran sallah yazo da lafazza daban-daban ga hadisai wal iqamatu ita kuma iqama ga yadda ake yin ta nan ga lafuzan ta nan ita kuma witrun mara ce mara in bancin kabbar bari su dai ake maimaitawa amma sauran haruffa duka mara ne wannan ga ɗaya daga cikin lafuzan da yazo daga annabi kenan sallallahu alaihi wasallam an yi iqama ita ma kalmomi biyu ya tabbata to sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ka kalma guda guda hayya ala sala hayya ala al falah kada qamati sala sau guda in ka maimaita ta sau biyu fa hasanun Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wannan shine lafazin kiran sala iqama to Allah ya sa mana albarka ga abin nan mu ha karanta to duk ibada kan ku yadda da ibada da sauri ba ibada da sauri cikin natsuwa musamman sallah cikin rukunnan sallah ba akwai natsuwa ba to ka zo kai sallah bi 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 daga karatu daga sauran rukunna duka a sa natsuwa inda ka bada mama ya ana sallah tare da limi wanda bai samu raka'a ba in ya tashi ya cika kahin sakan uku mutum kaga ya ruku ya an karanta fatiha wace irin fatiha ta an kai nan kaga babu natsuwa karatun al'ada ne an kai ya kamata ku gyara sallolin ku a yi sallah irin ta sunna ba ta al'ada ba sannan ya an kai ruku'i kuma an shir'anta tasbihi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko sau uku ko sau biyar ko sau ɗari ko sau ɗari uku ko sau ɗari biyar ko nawa haka iya yi bai da iyaka tunda annabi ya yi tasbihi cikin ruku'i da sujuda gwargwadon daɗewar da ya yi tsaye kaga ashe bai da iyaka amma dai aƙalla ne kai sau uku to kaga yadda wani ka in ya yi ruku'i yadda ya taso ba yadda za a iya tasbihi sau uku kaga da abubuwa da yana da ya kamata a tsaya a gyara kamar tasbihi da aka yi bayan sallah har yanzu mutane ba su bayyana haka da yatsu ko computer ba ta iya subhanallahi hakan kaga baka ce komai ba rigi ɗaya ne haka da hannuwa ka tsaya kai tasbihi ka samu lada abu ya gagara ka biye mashi dan kai in moce moce da hannu ka tashi ka tahe baka da lada tasbihi an ka ce kai subhanallah 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 to sai mutum ya kama haka ni ka ce ko ni baka ce ba shikenan sai mutum ya shekaru yana ganin yayi ibada ka taiba ka da lada ko kwara kaga hasara kenan to Allah ya tsare mu daga hasara to ma dalla ka san lafazin iqama ko to ko wace kalma kawai mai ta sabab biyu